nchimiri so zamani chikinzuchia mia izaune sikinzuchia wajibire chikinjikira damruire na fadabi mwejene njikira kaweki barene na raideki mai sanga namar mushina gareye munzanche babuke bani zama wajanda ba kitila sira zallake ne imani da san kizana mace har zuwa goma ta karshe.